'yan kasa da hukuma.
Mai za ka faɗa a cikin ƴan shi, mai wannan hali yau shi ne, ko mai ya faɗa mana ƙarya ne, don mun san logar zambo ne, mai yin wannan la'anan ne.
Masu ware, assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ƴan ƙasa da hukuma, da ni Mahmud Ibrahim Kwali zan gabatar.
Makaranta primary na Wokas wanda suka dauki nauyin da a taimaka mutanen community, yanzu sun karbe shi, sun maida shi na kudi.
Gaskiyar magana shine ƴan uwanmu suna makancewa, ga ciwon kansa, ga rashin ruwan sha, ga basa ba mu wutar lantarki.
Yau shirin zai duba zaman doya da manja da aka fara tsakanin al'umar garin Ashaka da kiwaye, waɗanda ke karɓar bakuncin katafaren kamfanin sarrafa siminti na Ashaka fiye da shekaru 40 da suka shuɗe. A daka ce mu,
wallahi idan ba san juna, haɗa kai da wuya ka ga ya zauna, kullum ka gano sabon fitina, yayayya ko neman magana, sai an so juna.
Madalla. Masu ware, yau fiye da shekaru 40 kenan da suka gabata aka kafa wani kamfanin sarrafa siminti a garin Ashaka na jihar Gombe ta arewa maso gabashin Najeriya. Simintin da wannan kamfani ke sarrafawa ma ana yi masa lakabi ne da sunan wannan gari na Ashaka, wato Ashaka Cement. Dokokin Najeriya sun yi tanadin cewa baya ga haɓaka tattalin arziki ta hanyar samar da ayyuka ga 'yan ƙasa da kuma haɓaka cinikayya, tilas ne duk wani kamfani ya samar da wasu hanyoyi na kyautata rayuwa da walwalar al'ummar da ke ɗaukar nauyin baƙuncinsa, kamar ba da gudunmuwa wajen ilmantar da 'ya'yansu da kula da kiwon lafiyarsu da kuma kare mutuncinsu. Duk da cewa kamfanin siminti na Ashaka, wadda wani babba kuma katafaren kamfanin hada-hada da ake kira Lafarge ke mallakarsa a halin yanzu, ya kwashe shekaru fiye da 40 tare da al'ummar garin na Ashaka, amma ga alama a baya-bayan nan alaka tsakanin ɓangarorin biyu ta yi rauni kuma ta mayi tsami a dalilin gazawar wannan kamfani na sauke nauyi ko irin waɗancan haƙoƙi na al'umma da doka ta rataya a wuyansa. Alhaji Muhammad Suleiman shine shugaban kungiyar cigaban garin Ashaka da kewaye.
Su kansu sun sani an kawo likitan ido ya zo ya duba mutane, mutum 53 suka ji labari suka zo, mutum 3 na ido bai tace, 50 ba da ba masa aiki ba sakamakon irin guguwa da bata ido da sauransu. Makaranta primary na Wokas wanda suka dauki nauyin da a taimaka mutanen community, yanzu sun karbe shi, sun maida shi na kudi. Kowane term zaka biya yaro na primary naira 10,012, in secondary yaronka zai karatu zaka biya masa naira 42,000 ko da term. Sannan mutanen community wanda su ne kamata a taimaka musu, an yi wani agreement na CD, a CD nan duk wanda garin ya shafi abu ba wanda aka sa garin sa ciki. To maganan jin daɗi kan babu shi, akwai ma'aikatanmu wanda su ne management wanda suke rike da kamfani a shi, kuma muna jin daɗin aikin su. Kusan mutum 5 yanzu duk an kore su daga aiki. Kowane shekara ana ware naira miliyan 100 kamar alƙawari ne tsakanin mutanen community da kuma ita Lafarge, kaida ne ta duk da take tana bada wannan abu. A zauna ga wata project za a muku gashi ga abin da ya kama, nan ma haka za ka lalata wannan abu, a ce za a baku sake a Toyota na miliyon 10,000 ɗauki hoto har haka dai babu. Yanzu tun January zuwa yanzu su zo su ce ga wani project abunda za a yi ko guda shida, babu shi.
Gaskiyar magana shine ƴan uwanmu suna makancewa, ga ciwon kansa, ga rashin ruwan sha, ga basa ba mu wutar lantarki, ce Ashaka kam ba za ki so ƴan ƙasa su ci albarkacin ƙasarsu ba, sai dai ku nemi kuɗinku kawai ba ruwanku da asalin ƴan ƙasa ƴan wurin. Anya wannan abin akwai alheri tattare da ku? Ga ciwon kansa wannan ƙurar yana jawo wa mutane a jihar a wurin, ga kuma babu ruwa, ga makanta saboda wannan ƙurar da iskan gas da ake shaka, babu sauki, ba sassauci.
Sai dai Alhaji Ibrahim Aminu da ke zaman manajan daraktan kamfanin na Ashaka na cewa,
Ashaka ta fara aiki shekara 45 yanzu kenan, kuma muna ba mutane bila adadin aiki, wanda cikin kamfanin ma kadai akwai kamar mutum 2,000 wanda muka ba aiki. Kamfanin Ashaka muna kulawa da muhalli da kuma kiwon lafiya da kiyaye haɗura kwarai da gaske. Muna kiyaye dokoki domin mu yi abin da ya dace, mutane su zauna lafiya, sannan kuma mu yi yanda doka ta ce mu yi. kuma taimakawa muhalli da lafiyar al'umma. Muna da asibiti a cikin ma'aikatanmu a nan Ashaka. A kowane wata muna ganin kusan in ce ma mutum wurin 4,000 kuma kyauta. Likita ya gansu, ayi musu test, ba su magunguna, ayi musu duk abin da ya kamata, ayi ba su shawarwari da sauransu. Hanyar yin simintin mu baya zubar da ruwa kuma ba gurɓata muhalli. Kuma ruwan mu yakan zo ne daga rijiyoyin borehole, to tana muke samun ruwan mu kuma ana tace shi ga yanda doka ta ce, saboda haka babu wata matsala kuma muna ba su ruwa kyauta.
Sai an manta da su zalunci, an zauna an kashe jahilci, an tumɓuke tushen lalaci, roko da bara da tumasanci, na rashin aiki da yawan barci.
Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da matuƙa motocin da ke aikin dako da sufurin simintin da kamfanin na Asha kake sarrafawa zuwa sassan Najeriya ke yin wani yajin aiki saboda rashin jituwa game da farashin dakon kayan da ma sauran wasu matsaloli da ke tsakaninsu. Kuma Alhaji Umar Ibrahim da ke zaman shugaban kungiyar mamallaka motocin dakon kaya ta Najeriya reshen jihar Gombe ya yi ƙarin haske kan halin da ake ciki.
Tiket da National an shirya ciki, an sai su kawo MOU da su. A da sun je suna neman a ƙara musu 100% domin in ka duba kayayyaki sun ƙaru, sai kamfani suka ce 100% ba zai yi ba. Muka dawo 50% akan abin da ake biya su. So yanzu dai mu a namu shawaran shi ne a dawo a isani, in aka isani su yi ƙari, mu ga ƙarin da suka yi rin su koma aiki mu duba gaba.
Wannan rashin jituwa dai ya haifar da wasu bayanai da ke cewa ai shi wannan kamfani na siminti na Ashaka an ma rufe shi baki daya. Amma manajan daraktan kamfanin Alhaji Ibrahim Aminu ya ce
kamfanin Ashaka dai ba a rufe shi ba, amma akwai sanda masu yi mana jigilar motoci. To wannan yajin aiki ne da suka tafi, sai ya zamanto cewa mun yi aiki, mun yi siminti, mun ciccika rumbunan mu, ba su dawo aiki ba. Saboda haka sai muka ce kowa ya koma gida. Kuma yana tabbatar maka da cewa yanzu haka mun gaya ma'aikata cewa kowa ya dawo, saboda mun samu yanda muka fara fidda siminti, muna kai wa kwastomominmu kafin su waɗannan kungiya su dawo aiki.
Masu ware ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan, sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Abdulwahab Muhammad, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Da fadawa azabu da kai aiki, nan ne aka san mutumin kirki, mabucin adalcin mulki, kuma ba mai ce makacin kalki, mai zalunci ya shige daki.